sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Abdul Aziz Adli Toro ne tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 23 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Ibrahim da kanun labarai.
To Abdul Aziz, wata hukumar sa ido a Amurka ta bayyana shakka kan ikirarin ingancin kashi 100% da kamfanin AstraZeneca yace rigakafin COVID-19 da ya kirkiro yana da shi. Masu kada ƙuri'a a Isra'ila sun dungumi zuwa rumfunan zaɓe a yau ɗin nan Talata a zaɓen majalisar dokokin ƙasar na hudu cikin shekaru biyu. Sannan jami'ai a ƙasar Bangladesh sun fara binciken musabbabin wata babbar gobara wacce ta kashe aƙalla 7 daga cikin dubun dubatan 'yan gudun hijirar Rohingya.
Kanun labaran kenan. Bayan kashi da farko na labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi bayani game da harin da 'yan bindiga suka kai a garuruwa da dama a cikin gudunmawar Tilia ta jihar Kawa, inda suka kashe aƙalla mutane ne 137.
Communiqué du gouvernement. Dans l'après-midi du dimanche 21 mars 2021, les localités d'Intervayan, Dakorat, Wustanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tilia, région de Tawa.
Har ila yau muna jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa an kaddamar da sabon majalisar dokokin kasar mai wa'adin wakilci shekaru biyar.
Zama Allah godiya ga jama'anmu. Godiya da suka ba da yardar su, suka zafo mu, muka zo mu wakilce su a nan majalisa ta ƙasa. Ina fatan wannan shekara biyar da a gaban mu, Allah shi ba mu sa'a gare ta, Allah ya sa mu mara lahiya, mu kare lahiya, Allah ya sa ita ce wani mahwari na ƙaracin gaban ƙasar mu.
Za mu leƙa birnin Kwanne, inda za ku ji cewa babban kotun yankin ta fara zama don sauraron shari'ar wasu manyan laifuka da suka shafi kisan kai da yunkurin kisan kai da dai sauransu. Kamar kowace ranar Talata, Muhammad Hafiz Babale zai shigo da shirin noma tushen arziki. Za mu kuma karanta wasu daga cikin saƙonin ku aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yan sa'o'i kawai bayan da kamfanin harhaɗa magungunan na AstraZeneca ya ce mataki na ƙarshe na gwajin rigakafin COVID-19 da ya ƙirƙiro ya nuna cewa rigakafin na da ingancin kashi 100% wajen daƙile tsananin ciwo. Sai gashi wata cibiyar sa ido ta gwamnatin Amurka ta bayyana damuwa game da wannan ikirari na kamfanin harhaɗa magungunan. Hukumar tattara bayanai da tabbatar da lafiyar magunguna DSMB a taƙaice ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau ɗin nan Talata mai cewa ta yi cikin bayanan da wannan babban kamfanin yin magunguna na Birtaniya da Sweden ya amfani da su, har da wani tsohon zance wanda ya samo asali daga gwajin da aka yi daga baya wanda ta yi ya haifar da sakamakon da ba kammalalle ba ne kan kiyasin ingancin bayanan. Jiya Litini, kamfanin na AstraZeneca ya ce nazarin da ya yi kan lafiya da kuma ingancin rigakafin wanda ya ƙirƙiro da haɗin gwiwar jami'ar Oxford ta Burtaniya ya dogara ne kan wasu mutane sama da 30,000 da aka yi gwajin a kansu a Amurka. Masu bincike a jami'ar ta Oxford sun kuma ce rigakafin na da ingancin 79% wajen magance yanayoyin da ke tafe da cutar corona. Masu kada ƙuri'a a Isra'ila sun dungume zuwa rumfunan zaɓe a yau ɗin nan Talata a zaɓen majalisar dokokin ƙasar na hudu cikin shekaru biyu. Firaminista Benjamin Netanyahu, wanda ya kasance bisa gadon mulki tun daga shekara ta 2009, na fuskantar ƙalubale daga 'yan takara da ɗan dama, ciki har da na jam'iyyar Yesh Atid mai tsaka-tsakin ra'ayi Mr. Yair Lapid. Zaben da aka gudanar a watan Mayun bara ya tilasta Netanyahu kafa gwamnatin hadaka da ministan tsaro Benny Gantz. To amma wannan tsarin ya rushe a watan Disamba bayan da gwamnatin hadakar ta kasa cimma jituwa kan batun kasafin kuɗi. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna alamar jam'iyyar Likud ta Netanyahu za ta ci akasarin kujerun a yau ɗin nan Talata. To amma abin da ba a sani ba har yanzu shine ko shin jam'iyyun kawance za su iya samun isasshen goyon baya da zai kai ga kafa gwamnatin hadaka. Jami'ai a kasar Bangladesh sun fara binciken musabbabin wata babbar gobara wacce ta kashe akalla 7 daga cikin dubun dubatan 'yan gudun hijirar Rohingya da suke zaune a wani sansani, yayin da aka shiga kwakule tarkace ko a gano karin waɗanda abin ya ritsa da su zuwa yau ɗin nan Talata. gobarar ta yi kaca-kaca da sansanin 'yan gudun hijira da ke Baluhali daura da garin Cox's Bar da ke kudancin kasar jiya Litini, inda ta kona dubban tantuna yayin da jama'a suka yi ta kokarin tsirar da 'yan abubuwan da suka mallaka. Zuwa yanzu dai 'yan sanda sun tabbatar da mutuwar mutane 7.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bari mu fara hotunan daga jamhuriyar Niger, inda bayan binciken da ta yi, gwamnatin kasar ta ce 'yan ta'adda da suka bullo daga kasar Mali sun kai hare-hare a cikin garuruwa da dama da wata tunga a cikin gundumar Tilia a cikin jihar Tawa, inda suka kashe mutane 137 kuma wasu da dama suka jikkata. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni da ke cikin jihar Tawa, Haruna Mamman Bako, ya aika mana wannan bayani.
Communique du gouvernement dans l'après-midi du dimanche 21 mars 2021, les localités d'Entesayan, Dakorat, Wursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tilia, région de Tawa, ont fait l'objet d'une attaque perpétrée par
des bandits. A cikin daren jiya ne kakakin gwamnatin jamhuriyar Niger Alhaji Zakariya ya bayyana a kawoyin yaɗa labarai na ƙasar domin sanar da 'yan ƙasar na jamhuriyar Niger a hukumance irin yanda 'yan ta'adda suka abkawa waɗansu garuruwa da dama da wata tunga a jihar Tawa a cikin karkarar gundumar Tilia har suka kashe mutane 137.
L'attaque qui a ciblé des populations civiles et entraîné la mort de 137 personnes et de nombreux blessés.
Yan ta'addan ne suka abkawa waɗannan garuruwan na gundumar Tilia suka hallaka fararen hula da basu ji basu gani ba, sun kashe mutane 137, sun jima da dama. To wannan shine karo na hudu bayan tumur Shu'umu Bangu, Zarumde da Fane Bangu.
Amplenan dorénavant systématiquement les populations civiles pour cible. Ces bandits armés franchissent une étape de plus dans l'horreur et la barbarie.
Sude waɗannan 'yan ta'addar sun kai ƙololuwa wajen aikata ɗanya aiki tunda ba su aukawa kowa sai fararen hula, in ji kakakin gwamnatin ƙasar.
Une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes lâches et barbares criminels.
Ya ci gaba da cewa gwamnati ta soma bincike domin bankaɗo waɗanda suka aikata wannan mummuna aikin, domin ta kaso su kuma ta bayyanar da su gaban kuliya. Daga nan sai ya ce,
"En cette douloureuse circonstance, son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et le gouvernement adresse leurs condoléances les plus adressées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement."
A cikin wannan mummunan yanayin, gwamnati ta keɓe kwanaki uku na zaman makoki kuma za ta sauko da tutocin ƙasar a tsakiya. Haka ma shugaban ƙasar da gwamnati na isar da saƙon ta'aziyya ga waɗanda suka yi rashi tare da fatan samun sauƙi ga waɗanda suka jikkata. Haka ma mun yi Allah wadde da ɗanyen aikin waɗannan 'yan ta'adda, kuma gwamnati da shugaban ƙasar na kira ga 'yan ƙasar da su kiyaye da duk abin da ke kai komo a cikin ƙasar, domin hukumomin Nijar sun lashe takobin ci gaba da yakar 'yan ta'adda sai sun cimma nasara.
Tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale.
Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Gaida Haruna Mamman Bako, ana tare da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu.
To Abdul Aziz, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, yau Talata ya ce Amurka na son sake maido da dangantakarta da kasashe da kuma kungiyoyi. A tabakinsa na farko da kawayenmu a NATO, yayin da yake bayani kan abin da ya kira himmar da gwamnatin Biden ke bayarwa wajen hada kai da abokan tafiya. Blinken yana magana da manema labarai ne a Brussels tare da sakataren NATO Jens Stoltenberg kafin fara tattaunawar su biyu gabanin taron ministocin NATO daga baya a ranar. Stoltenberg ya ce yana maraba lalle da salon sabuwar gwamnatin Amurka. Yana mai cewa akwai dama ta musamman ta bude wani sabon babi a hulɗa tsakanin kasashen ƙetaren Atlantika. A ƙarshe, gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden ta maida martani bayan da wasu hujjoji suka nuna cewa halin da ake ciki akan iyakar Amurka da Mexico bai da kyau. Sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka ta White House, Jen Psaki, ta ce gwamnatin Biden na maida hankali ne kan samar da ƙarin matsugunai akan iyakar Amurka da Mexico bayan da wasu hotuna suka nuna yara ƙanana a cinkushe a wani ɗakin da ke ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron kan iyakar Amurka a Texas. Waɗannan hotunan sun tabbatar da abin da muka daɗe muna faɗi, cewa waɗannan wurare na jami'an kula da kan iyaka ba su dace da yara ƙanana ba. Abin da Saki ta faɗa ma manema labarai kenan jiya Litini, ta ƙara da cewa ba wurare ne da muke son yara su zauna na lokaci mai tsawo ba. Wani zaɓin da muke da shi kuma shi ne mu ta sakiyar yaran su sake yin irin tafiya mai cike da haɗarin nan da suka yi. Wannan a ganinmu ba zaɓi ba ne mai kyau. Kafar labarai ta Axios ta fara wallafa hotunan jiya Litini, wanda wani ɗan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka mai wakiltar gundumar kan iyaka a Texas mai suna Henry Kula ya ɗauko.
Da Ibrahim da karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa yamma babban birnin jamhuriyar Niger, inda aka kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar dokokin kasar mai wa'adin mutuncin shekaru biyar. Akalla kashi ɗaya daga cikin biyar na 'yan majalisa a wannan karon mata ne, abin da ake ganin sa a matsayin wani ci gaba a ƙoƙarin cike giɓin da ke tsakanin jinsin mata da na maza wajen raba muƙamin siyasa a kasar da mata ke da rinjaye a yawan al'umma. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Da wani kwarekwaren biki ne aka kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar dokokin kasar ta Nijar, mako guda kenan da shudewar wa'adin tsohuwar majalisar da aka kafa bayan zaben shekarar 2016. Majalisar wacce ainihi ke da kujerun wakilci 171 na kunshe ne a wannan karan da wakilai 166 saboda rashin gudanar da zaben 'yan Nijar mazauna kasashen waje. Honorable Kallamu Tari na daga cikin sababbin 'yan majalisar da ke soma wa'adin wakilcin al'umma na tsawon shekaru biyar.
Zama Allah godiya, zama jama'anmu godiya da suka ba da yardar su, suka zabo mu, muka zo mu wakilce su a nan majalisa ta ƙasa. Sun yi fatan wannan shekara biyar da aka gabanmu, Allah shi ba mu sa'a gare ta, Allah sa mu hara lahiya, mu ƙare lahiya. Allah ya sa ita ce wani mahwari na ƙaracin gaban ƙasanmu, kuma ina fatan dubututuwa dukansu za su tsaya tsakaninsu da Allah, su tsaya da dokoki na gari wa'anda ake biya, wa'anda aka yi cikin dogon lissafi don a kiyaye hakkin kowa a cikin ƙasa.
Dagewar mata akan batun mutunta dokar luwasun lokota da ke hangen ware kasan musamman domin jinsin mata wajen rabon mukamin siyasa da na ɗaiɗai ta samar da kyakkyawan sakamako, domin a wannan karan mata ne ke kan kashi ɗaya daga cikin hudu na yawan kujerun wakilcin al'umma a zauren majalisar. A cewar Honorable Nana Jubi Haruna Mati, hakan na nufin an buɗe sabon babin siyasa a wannan ƙasa.
Zan fara da kaina, ni da na san kaina. A lokacin da aka yi tsaye irin za'ayin in national na kasa, sai na ji ma kamar ban taba jin ta ba sai yau, saboda irin abun ya shige ni, saboda irin na ƙara tabbatar da cewa aiki muka zo yi, kuma kasancewa mata suna da yawa a banan nan ya nuna cewa za a samu canji. Kuma muna kyautar san cewa insha Allahu ta'ala mata kan sun zo ne dan kansu, dan ciwon da gare mu, kuma dan ci gaban kasar mu insha Allahu ta'ala. Shugabanci wuya gare shi, kenan ba komai muke bukata ba sai dai a taya mu da addu'a dangance da ayyuka da za a yi na kasa, don insha Allahu ta'ala Allah ya tabbatar da kasar nan cikin kwanciyar hankali, sannan kuma ci gaba ya bunkasa a Niger.
A ci gaba da ayyukan kafarar sabuwar majalisar, a yau bangarorin da ke wakilci za su gudanar da zaben shugabannin su a matsayin wani matakin share fagen soma ayyukan da talakawa ke jiran gani daga wakilan su. A ranar 27 ga watan Disamba 2020 20 ne ƴan Niger suka kada ƙuri'ar zaben ƴan majalisar dokokin ƙasa wanda a ƙarshen sa jam'iyyar PNDS ta zo kan gaba a yawan kujeru yayin da jam'iyyar Model Lumana ke danne mata gargada sannan sauran jam'iyyu suka biyo baya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai adamun Niger
a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton yanzu kuma bar mu ƙara komawa birnin kwanni da ke jamhuriyar Niger inda babbar kotun birnin kwanni da ta shafi gundumomi da dama ta soma zama na mako daya na musamman na duba manyan laifuka da suka shafi kisa fiyade da yunkurin hallaka rayukan mutane ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aika mana
tutan suetan plein succès à nos travaux et en souhaitant bon retour à nos invités je déclare ouverte la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Koni pour l'année 2021
irin yanda shugaban babbar kotun sauraron manyan laifuka ta birnin kwanni da ke kasan cewa daya daga cikin kotuna mafi girma a jamhuriyar Niger ya kaddamar da zamanta na musamman a dakin shari'a na birnin kwanni tare da halartar shugaban gundumar birnin kwanni Alhaji Ibrahim Abbalele da sarakunan gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro na wannan gunduma da manyan ma'aikata na gundumar da ma shugaban kotun daukar kara ta jihar Tawa shugaban babbar kotun ta birnin kwanni da ta shafi gundumomin birnin kwanni madawa da buza Abubakar Mamadu ya yi mini bayani game da wannan zaman kotun na musamman na mako guda
wannan zama da za a yi a France ana ce mata chambre criminelle shi kuma dai a Hausa shari'a ne za a yi waɗanda suka yi manya-manyan laifi kamar kashe mutum kuyade haka masu dai lahi-lahi dai masu manya-manyan su ne za a musu shari'a cikin satin nan guda
shari'a kuma guda nawa ne za a yi
to dossier wanda a gare mu su 15 ne kenan a cikin kwana 7 za mu yi na fari muna da dossier biyu har zuwa na ƙarshe can ne za mu samu dossier uku
waɗansu daga cikin masu manyan laifukan sun share shekaru da suka kai kusan goma suna cin kwakwa a gidan yari saboda rashin zaman kotun don sauraron manyan laifukan su shi yasa na tambaye shugaban babbar kotun ta birnin kwanni ko tun yaushe ne kotun ta share ba ta zamna ba balle ta saurari manyan laifuka watakila ma ta sallami waɗansu daga cikin masu zama gidan yari ko kuma ta yanke musu hukunci
lalle ya kai wa shekara wajen 5 kusan 6 da za a ce juillet 2015 aka yi shi yanzu in kalli safa ya kai shekara 5 kusan 6 ne ba a yi ba kenan yanzu za mu fara sabuwar doka ce aka dauka wanda aka ce duka wata ya kamata a yi shi wannan shari'a in akwai hali
to da sarari zai kama musamman furfuda da asari in duk wata aka yi irin wannan
wannan gaskiya za a rage ɗan kaso tunda dai shekara da ba a yi cikin shekara 5 ma yanzu ana yin wata kenan ka gani mutane a cikin shekara wata 12 ne kenan a cikin so 12 ne kamata a yi cikin shekara guda za a rage ɗan kaso wanda dai Allah ya sa za su huta in aka musu shari'a huta za su kuma wanda in aka ce kara musu abin da za a yi sai su ma su san lokacin nawa za su yi musu saura amma kana cikin kaso baka san ba amma ka shari'a baka san ba shekara nawa za a rike ka shi ma wannan ba shi da kyau idan shi ne yanzu za a musu shari'a wanda zai huta ya huta wanda bai huta ma kuma ya san lokacin nawa ya mai saura
wannan zaman kotun na mako guda daga 22 zuwa 28 ga watan Maris zai sa gidan yarin da fursunan suke karkame su samu shedawa kasancewa suna makare da dimbin ƴan kwasu da ma a wani kaulin ke zamne da Libisa Dale Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu a Freak akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a zuwa shafukan mu na internet a biyahausa.com ko sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan irin kalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani ke fuskanta a wurin manoma a Najeriya muna kuma tattaunawa da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria da kuma Dr. Shaibu Madugu darakta a majalisar binciken harkokin noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja a cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya makon da ya gabata wanda Farfesa Muhammad Faguji Ishaku ya fara yin karin bayani kan irin kalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani ke fuskanta a wurin manoma.
To idan ta haifi ƴaƴa ta yi tsaba, idan manomi ya saki shuka ta, to amfanin wanda ya shuka daga wanda ya girba na baya ba zai kai amfanin wanda ya saya da a cikin jakar leda ba. Wato wani hukunci ne na Allah ya sa a cikin wannan shekaru a ru a rau masana suka fahimci haka.
Saboda haka duk shekara in dai mutum na
son yana so
sai ya saki sayan
yana son wannan amfani, amma in baya so, saboda akwai manoma da dama idan mun je kamar yawon bin sawu mukan bi sai mutum ya ce maka ai wannan bazaura ce na shuka, ma'ana shi a ganin sa ya riga ya kashi auren tunda wannan wanda ya saya
da na farko an girba,
yawa an girba, to wancan wanda ya girba shuka ba mu hana su, amma suna ganin cewa amfanin zai ragu,
ba zai yi yawan na farko ba,
ba zai ba haka yake, haka nau'in sa yake. Amma akwai nau'in masara wadanda ba wadannan bane ba, kamar su wake, waken soya zaka iya shukawa ka saki maimaita idan ka ga dama, amma ko shi mukan ja kunnuwan manoma akan cewa za a iya samun gurbatan irin, saboda haka ingancin sa wajen tsuro ya tsira ya baka amfani tiryan ba zai kai kamar irin da aka tace aka gyara shi kamar wanda zaka debo a buhu kawai ka je ka kai shi gona ka shuka ba. To wannan shine bambanci, ba a tilastawa mutane, amma dai mukan wayar musu da kai cewa dan wannan sayo wanda zaka yi daga shago mai iri, amfanin da zai jawo maka ya fi kiyuyen da kake ganin cewa ai zan je na siyo dan karamin buhun iri akan naira 250 ko naira 500.
To Dr. Shu'aibu, barin zo gare ka yanzu, ta yaya zamu cire wannan tsoron a zuciyar mu yanzu cewa bayan cutar coronavirus za a samu wadatar abinci?
Eh, to dan tsoro kan mu cire tsoro, saboda kin gare daga je bayanan da aka yi a yanzu,
tabbacin muke da cewa akwai abinci.
Ai, in kika ji bayanin da Professor Nashin farko yace cewa ma'aikata da take kusa da su ta fitar da alƙaluma ga cewa bana an samu ya karu 10 akan 100 ya karu akan abinda aka samu
kashi 10
yawa cikin 100 ya aka samu karuwa akan abinda aka samu a bara kenan,
sabanin tsoron da
ake
ciki yawa. To kin gani kenan, so a tabbacin ga wannan kawai ya isa ya samu cire wannan tsoron a rai. Kuma manoma yanzu ina son ki sani, manomi yanzu ya fi ki son ya shiga gona ya noma.
Bari mu dawo kuma ta fannin dabbobi, tunda ai kun ce komai da komai kuke yi, akwai tsoro ma din na cewa kila dabbobin ma sun mummutu, wasu ba sa samun abinci isasshe saboda kullar wannan cutar.
Wannan katsalandan da wannan annoba ta COVID-19 da ta kawo akasari su dabbobi a inda suke, an ci gaba da kiwon su, yawanci ba a cikin gari suke ba, a waje suke, sun wanzu a yanayin da suke ciki, kuma waɗanda ainihin suke kula da su yau da kullum suna nan tare da su. A takaice, tasirin da COVID-19 yayi ya fi tasiri akan shukan tsire-tsire fiye da na dabbobi, saboda haka tasirin da yayi muna iya cewa babu wani abun tsoro wajen kiwon dabbobi kamar yadda da za a ce shi noman abinci.
To amma akwai tanaje-tanajen da kuka yi wajen inganta dabbobin su ma kamar yadda kuka yi na kayan noma?
Kwarai kuwa, ai shi ne makasudin kafa cibiyoyi. Akwai cibiya wacce take aikin ta kenan inganta dabbobin, a inganta su kamar yadda cibiya ta take inganta tsire-tsire irin su masara da wake da dawa da auduga da birana da sauransu da gyada. To haka akwai cibiyar da take inganta nau'u'ukan dabbobi irin su awaki da shanu da kaji da sauransu, har da kaji dukansu ana inganta su, har da kifi ma. Shi noma baya yiwuwa sai da inganta jinsi na abin da ake noma. Dukkan kasashen duniya inda suka ci gaba wajen noman su shine inganta iri, ko dai na dabbobi ko irin shuka ko na kifaye. Wannan shine ginshiki na ci gaba na farko, kamar yadda idan kana so ka inganta
jinsinka sai ka aure daga wurin da ake da masu karfi-karfi ba lambo-lambon mutane ba saboda akan gaji karsashin jiki to haka su ma ake inganta dabbobi da tsire-tsire wannan abun shi ake la'akari da shi
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai Julia Discretion da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aika mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito daga Habibu Abubakar Bello Bayero da Abubakar Sani Salisu Arinkime Podcast.com suka ce baki da assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kike muna so ku ba mu dama mu jajanta al'ummar jihar Tawa da ke jamhuriyar Niger. Bisa harin ta'addanci da aka kai musu muna addu'ar Allah ya shiga waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan hari. Waɗanda suka ji kata kuma Allah ya ba su lafiya. Kuma ya kiyaye gaba da faruwar wannan amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam bai Hausa. Yace hakika nuna damuwa da gwamnati suka yi kan harin da aka kai wa gwamnatin jihar Benue. Samuel Orton abun takeici ne ganin yadda ake kai hare-haren ta'addanci akan talakawa amma sam ba su gwada damuwar su ba. Hakan ya nuna mana cewa ba talaka bane a ransu. Sai kuma sakon mu daga bayan fito daga Shehu Adamu Rejau. Yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Yace kama wanda ake zargi yana sama wa ɗan bindigar jihar Zamfara babura da ɗan sanda suka yi a Kano. Abun ayaba masu ne. Fata da roƙonmu a koda yaushe shine Ubangiji Allah ya tona asirin duk wani mai hannu cikin rashin zaman lafiyar kasar tamu Najeriya amin summa amin sai kuma sako mu na gaisuwa daga babandi Muhammad Bande yace salam bi Hausa yace ɗan siyasar Niger ya kamata ku sasanta tsakaninku domin zaman lafiya shine gishikin cigaban ƙasa don rikici farkon sa aka sani ba san ƙarshen sa ba muna roƙon Allah ya hada kanku amin summa amin sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura yace assalamu alaikum bi Hausa yace fadar shugaban ƙasa da gwamnonin arewa ku ji tsoron Allah domin ku fifita harin da aka kai wa gwamnatin jihar Benue fiye da kashe-kashen talakawa da ke faruwa madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
dan sa'o'i kawai bayan da kamfanin harhada magungunan nan na AstraZeneca yace mataki na ƙarshe na gwajin rigakafin COVID-19 da ya kirkiro ya nuna cewa rigakafin na da ingancin kashi 100% wajen daƙile tsananin ciwo sai gashi wata cibiyar sa ido ta gwamnatin Amurka ta bayyana damuwa game da wannan ikirari na kamfanin harhada magungunan hukumar tattara bayanai da tabbatar da lafiyar magunguna DSMB a takaice ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau dinnan talata mai cewa tayu cikin bayanan da wannan babban kamfanin yin magunguna na Burtaniya da Sweden yayin amfani da su har da wani tsohon zance wanda ya samo asali daga gwajin da aka yi daga baya wanda tayu ya haifar da sakamakon da ba kamalalle bane kan kiyasin ingancin bayanan masu kada ƙuri'a a Isra'ila sun dunguma zuwa rumfunan zabe a yau dinnan talata a zaben majalisar dokokin kasar na hudu cikin shekaru biyu firaminista Benjamin Netanyahu wanda ya kasance bisa gadan mulki tun daga shekara ta 2009 na fuskantar kalubale daga yan takara da dan dama ciki har da na jam'iyyar Yesh Atid mai tsaka tsakin ra'ayi Mr. Yair Lapid zaben da aka gudanar a watan Mayu bara ya killa sanatan Yahu kafa gwamnatin hadaka da ministan tsaro Benny Gantz to amma wannan tsarin ya rushe a watan Disamba bayan da gwamnatin hadakar ta kasa cimma jituwa kan batun kasafin kudi ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna alamar jam'iyyar Likud ta sunatan Yahu za ta ci akasarin kujerun a yau dinnan talata
Tun masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu amaladin Ibrahim Garba wanda ya tayani gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai mu hada shirin mu na dare da yardar Ubangiji Allah. Yanzu sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe domin kuma tasa a duk faɗin duniya.